Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail kai tsaye daga nan babban kotun jiha mai lamba 16 garkashin mai shari'a Nasir Saminu inda a daidai wannan lokaci aka fito daga shari'an nan wanda Comrade Bello Basi ya shigar yana karar a hukumar Tarota wato Comrade Bello Basi fage yana kalubalantar hukumar Karota a gaban wannan kotun a dangane da fasarar doka da ya ce ayi dangane da yanda ita hukumar Karota take kama mutane idan sun yi goyo akan babur wanda shi Comrade Bello Basi yake neman kotu ta fasara a dangane da yanda ake kama masu babura. Kai tsaye muna tare da lauyoyin kowane bangare. Za mu fara da lauyan shi mai kara barista Bashir Muhammad Tudun Muzurci.
To yau kotu ta faɗi ra'ayinta akan neman da muke domin mun yi nema ne na cewa kotu ta duba dokokin ita da Karota din da dokokin ƙasa da kuma shari'u da suka yi ta tabbatar da cewa kama waɗanda muke tsayawa don sun yi goyo a mashin ba daidai bane kuma ta tabbatar da hakan kamar yadda ta yi a baya. To amma kotun sai ta ce su waɗanda muke ƙara wato Karota kenan sun ce a'a sun kama waɗanda muke tsayawa ne akan suna yin acaɓa, saboda haka akwai buƙatar a samu shaidu don a tantance shin da gaske acaɓa suke ko ku a'a ba acaɓa suke ba, wanda abin mamaki ne kowa ya san yanzu ba wata acaɓa a gari, amma da yake ka san shari'a komai bin sa ake a tsefe tukunna kamin a tabbatar da hukunci. Shi yasa muka gaya wa kotun cewa a shirye mu muke a sa ranan da za a yi don a gabatar da shaidu, kuma muka ma gaya wa kotun cewa ko da a gobe ta ce za mu tabbatar, wanda kotun kaga shi yasa mu ta ba mu kwana 7 su kuma ta ba su kwana 14 ma don su tabbatar, mu a shirye muke.
To barista Mutawakkilu Ishaq, kai ne lauyan da kake kare hukumar Karota, me zaka ce dangane da wannan batu?
To alhamdulillah, kamar yadda masu ƙara suka nemi kotu ta yi musu fassara akan dokar Karota ko ta yadda da goyon babur ko ta yadda ba, mun shigar da namu roƙo gaban kotu cewa muna buƙatar cewa kotu ta sa a ji shaida ba ta saurari wannan shari'a kai tsaye ba, kuma kotu ta yadda da roƙonmu kuma ta ba da lokaci cewa kowa ya kawo shaidu, kamar yadda muka faɗa cewa su waɗannan masu goyo a babur suna yi ne don neman kuɗi na haya, su kuma suka ce a'a yawa a caɓa kenan, su kuma masu ƙara suka ce a'a kawai dai suna yi yawa don kasuwanci ba. To kotu ta ba da lokaci cewa kowa ya zo ya gabatar da shaidunsa, wanda kuma shi ne adalci a cikin shari'a.
To tuni dai kotun ta sanya ranar 25 ga watan ɗaya domin fara sauraron shaidu a wannan shari'a. Sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 16 wadda take zamanta a unguwar Miller Road.